Ya Allah, ya Allah, mehuka. Allah, ni kaine naruka barokika tohka huiba. Kuja maha tambaya nikeda. Kuja maha tambaya nikeda.
Yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane tuwo a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke mata tallace tallace mata aikace aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Shekaru 12 da suka shike gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da auren zaurawa da rahotanni ke nuni da cewa zuwa yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan 1 wajen gudanar da shirin inda ake saiwa ma'auratan kayan daki da kuma ba amare musamman jari sai dai a bana gwamnatin jihar ta fada da shirin ya hada da ƴan mata marasa gata A wannan makon, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan shiri da nufin ganin tasirin shirin da kuma yadda zai amfani sauran ma'aurata tsakanin al'umma. Wakilinmu Baraka Bashir ta hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da Ango Miko Mu'azu Umar da Amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Baraka Ta fara da tambayar Dr. Khadija abin da ya sa gwamnati ta rungumi wannan shirin sai ta bayyana cewa
kamar yadda aka sani mai girma in Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shine ya fara creating wannan aure tun a waccan tenuwa ta sa da ya sake yi kamar yadda ya dauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai ya shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan komanda wanda a da din ma shine kuma yanzu shine cewa me za a yi da kuma zai kara kawo wani yara al'umma kasancewar yaki da mutane ba ta gari ko kuma yaki da lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban komanda Sheikh Malam Amin Ibrahim Daura suka haba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta dami jama'a Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi cikin ikon Allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin to duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida an riga an san irin ra'ayin su ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da yazo sai ya ce yana so ya dabba kawancin aiki da shi ainihin jagora ya taba yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haduwa da shi komanda namu aka tattauna shawara cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiran sa auren zawarawa tunna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke mata tallace tallace mata aikace aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki ake ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da issue da crisis iri iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar iyayensu saboda an sara na an sara na an kuma an sara na babu kudin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna sanyin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su sadaki da shauran su yasa ya kasa auren to wannan duba ya sa mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ya ga cewa to a da a yi musu auren ma ƴan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa ya create now shi wannan aure an dabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an kara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tunda dama shi komanda kamar yadda faɗa Malam Amin Daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hizba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yanda aka yi.
To Barista, kin ji abinda shi fadan da ta yi mana, tace matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zawara ba, matsaloli wai na takura ba, na rashi da sauransu. Shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo gyara yanda abubuwa suka tabarbare? Zaki ga mata ga sunan suna bara matsaloli da dama, gashi dama ana dan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina.
To daga mahangar abinda zan kalla, ko in ce mahanga ta shari'a, wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauki na kamar abinda ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu. Domin ne idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din, ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting, wanda ba sai na shiga cikin zurfin abun ba, masu abun suna nan ba zan taba nan ba, amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan. So yin auren mata da maza din zai hana, kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokarsu ko a al'adarsu yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata, to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi. To kin ga kenan, ai aurar da zawarawa, wala Allah akwai ƴan mata a ciki kuma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan laifin, kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din. Tunda ita dokar misali in kika dauke dokar penal code kika dawo constitution, ita kanta constitution ta yi maganar guaranteeing da protecting family life da private affairs na ƴan ƙasa. Sannan idan kika dauki misali section 17 subsection 3 paragraph h, shi ma yayi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren. To kin ga duk abu ne wanda
wannan yakuri da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage matsatsalo
kwarai da gaske. So domin me ai section 13 na constitution ne shi ya baiwa ita gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function akan executive ne, legislative body ne, judicial powers na si observing wannan chapter 2 din, yawa, fundamental policies and directives na ita constitution din. To kin ga ko idan haka ne, ai za mu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddama. So ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya abun I commending, abu ne wanda yake mai kyau, abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express.
Bari koma kan ita wannan amarya, na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko, kuma tana shiga cikin ƴan uwanta zawarawa. Shin waɗanne irin matsaloli zawarawan nan suke fuskanta?
Mun ji dadin wannan aure da aka yi mana shi, saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala-kala, kalubale, bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli, amma alhamdulillah wannan gwamna namu mai girma Abba Kabir Yusuf gaskiya ya taimaka mana sosai.
Misali banda zaki iya dan zayyano mu wasu matsaloli ko da ba naki ba, tunda aiki na da kawai wadanda ba su da aure, kuma duk wadannan matsaloli na tabbata
ke zaba. Gaskiya ne haka ne. Zaka ga matsaloli, misali ga yara an baka da su dawainiya, ci da sha kayan Allah, matsaloli dawainiyan makaranta, ga rayuwa ta riga ta canja, ana fama da abinci, wannan ko tallafi da aka yi mana na aure, da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa, za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa. Kuma aure abu ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi, ina da kyau, akwai falala sosai akan aure, akan mata da bata da aure, akan da mai aure.
Shin aka dan fuskanci misali kamar cin zarafi, misali idan cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida,
gaskiya ne idan ba ka da aure, gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka. Aure ku daraja ne da shi, ko ka kare mutunci ka, amma wani ne maka wani hangi-hangi, to ina da muhimmanci, wannan kalubale ne ma babba a gare mu, muna fama da wannan. Amma gaskiya mun ji dadin wannan aure da aka yi mana, Allah ya saka da alkhairi. layi jagora.
To Ango, kai namiji ne kuma kana shiga cikin abokanka kuna zaman majalisu da sauransu. Me kake ji yawanci ake faɗa musamman akan irin zaurawa waɗanda ba su da aure? Kuma me ya ja hankalinka har ka ji dadde kana da mata?
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar Angon. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako, sai mako mai zuwa mu dora a inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Ango Miko Mu'azu Umar da Amarya Hawwa Shaibu Abdulmumin, sai lauya Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Sai wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu.